أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله yanwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda muke karantowa daga littafin ar-rahiqul maktum da kuma sauran masajiru na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau muna ranar juma'a 19 ga watan jumadal ula shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu daidai da 24 ga watan 12 na shekarar 2021 miladiya kuma wannan shine darasin mu na 50 a cikin karatun tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam a darasin mu na 49 mun tattauna akan abubuwan da suka biyo baya na yadda kabilun larabawa suka rika zuwa suna musulunta sannan kuma mun ji kaɗan daga cikin kaidin Musailamatul Kazzab wani kafiri ne da ya zo ya musulunta daga baya kuma sai ya bayyana ƙararrawa cewa a shi ba ma musulunci ne a ran shi ba ya yi ƙaryar annabta ya ce wai shi ma annabi ne tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana doron duniya Musailama ya fara wannan ƙirƙirar ƙaryar har ma dai a tarihin shi da muka kawo a wancan darasin na faɗi kaɗan daga cikin irin ƙirƙirarrun tatsuniyoyin da ya riƙa faɗa yana kokarin wai zai kwaikwayi alqur'ani to karshe dai a zamanin haribancin sayyidina Abubakar Allah subhanahu wataala ya sanya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kare mishi kwana da shi da magoya bayansa hakika kafin mu ci gaba da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai buƙatar wato mai karatu ko kuma mai saurari da mu baki daya mu tsaya mai nazari cikin rayuwar shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na farko dai da zamu duba shine zamu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso ne daga iyalai mafiya tsarki sannan kuma mafiya girma da mutunci a cikin dukkan larabawa sannan ba a taba sani shi da wani mummunan hali da irin daga cikin irin halaye irin na dan adam ba wani mummunan hali ba taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba tun tasowar shi duk wanda zai shaide shi to zai faɗi indai mutum zai faɗi gaskiya to zai tabbatar da cewa bai taɓa sanin wani mummunan abu tare da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ɗora mishi wannan nauyi na isar da aiki zuwa ga halitta ya zo a lokacin da duk duniya ta koma baƙaƙirin babu wani waje inda ake hangen hasken shari'a ko kwaya daya gaba ɗaya duniyar ta koma baki kirin tunda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a tsakanin shi da annabi Isa alaihi salam ya kai shekara 570 da wani abu to kaga rabe da duniya ta ji kalmar shahada ana maimaita ta an kai wajen shekara 500 da wani abu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to kuma sannan da ya bayyana din tun daga ranar da Allah subhanahu wataala ya saukar mishi da ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila da kuma ya ayyuhal mudassir qum fa anzir to tun daga wannan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki bisa umarnin ubangijinsa bai gushe ba yana nan a tsaye akan hanyar Allah yana kiran mutane har sai da yin shekara 20 da wani abu yana kiran mutane zuwa ga Allah yana dauke da wannan nauyi na amanar ubangiji subhanahu wataala amana wace ita ce mafi girma a doron ƙasa sannan yana ɗauke da nauyin bashariya baki ɗaya wato dukkan jinsin mutum da aljani duka nauyinsu yana wuyansa kadan cewar shi ne wanda aka ɗora wa nauyin isar musu aikin Allah sannan kuma nauyin wannan aƙida islamiyya wato aƙidar tauhidi ta kaɗaita Allah subhanahu wataala yana wuyarsa sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba tare da kowa ba sannan kuma ga nauyin jihadi wato kokari a fayyan fama fagage daban-daban domin samun dai tabbatuwar wannan risala to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauki wannan nauyi wato na jihadi na fili kuma jihadin zuciya wajen shiryar da zukatan bayin Allah a kora su zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama sun kadaita mahaliccin su wajen dukkan bauta ta zahiri da batini to ya zo kuma dama kamar yadda muka faɗa a baya ya tare da duniya tana cikin tsananin duhu duɗin wanda babu wani alamar kistu na hasken shari'a a cikinsa to haka ya zo ya fara kiran mutane zuwa ga Allah yana kira kadan mutane suna amsawa da kadan to a lokacin nan har dai abu ya fito fili sannan kuma kabilar shi wadanda su ne mafi kusanci gare shi wato Qurayshawa su suka fi kowa kuma ta da karan hanci da tsana da nuna tsananin gaba da wannan addinin to amma haka nan dai ya jure ya rintsi idanunsa daga dukkan abin da suke yi da abin da suke mishi da wanda suke wa sahabban shi abin da ya yi yawa har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira domin tsira da ran shi to haka nan ya dawo garin Madina a nan din ma dai ba a huta ba dai shedan yana da abokan aikin shi anan su ne Yahudawa da kuma munafikan garin Madina ka ila yau kuma suka tashi tsaye haikan wajen ganin cewa sun bisa shi wannan haske na Allah subhanahu wataala munafikai suna yakar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin gida ta hanyar jefa shakku da kokonto a zukatan mabiyansa su kuma Yahudawa suna daga gefe su kuma suna hana mutane wato kafiri shigowa addinin musulunci ta hanyar nuna musu ai wannan ba shine annabin da Allah ya ce zai aiko ba da dai sauran irin maganganu irin nasu tare da cewa sun san shi sun san kamannin shi sun tabbatar da cewa lallai shi din dai shine to amma hasada ce ta hana su musulunta su sallama su bi shi to haka nan bayan su kuma a gefe ga larabawan ƙauye waɗanda su ma koyaushe jira suke su dan samu dama ko dan yaya wanda za su fitar da annabi alaihi salatu wasallam ko su fitar da mabiyansa to haka nan al'amari ya ci gaba da tafiya har dai lokacin da addinin musulunci ya zama ya yi ƙarfin da ya fi ƙarfin kuma kowane tozo na kafirci duk inda wani tudu yake na kafirci to annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ƙarfafan sahabban shi sun bi sun nike wannan tudun duk inda wani tudu yake na kafirci sai dai zama su kansu Qurayshawa sun dawo sun nemi sulhu an yi sulhu sannan bayan wannan sulhun kuma sai addini ya rika yaduwa ta dalilin sulhu har ta kai ga dai daga ƙarshe annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya yaki garin Makka ma ya cinye ta da yaki ita ma garin Makka ta komo ta zama ƙasar musulunci to daga nan kasancewar dama Qurayshawa su ne waɗanda suka tare mutane daga kan shigowa addinin Allah ana jira a ga yaya za ta kaya tsakaninsu da annabi alaihi salatu wasallam tun da yaron jayesu shikenan sai kabilun Laraba suka riga shigowa dan kuma kafin su annabi sallallahu alaihi wasallam tun bayan wannan sulhu ya je kuma ya yaki Yahudawan Banu Qainuqa'a da su aka fara sannan aka dawo kan Banu Nadir suma aka gama da su aka dawo kan Banu Qurayza suma aka gama da su sannan aka gama da Yahudawan Kaibara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami nasarori a kowanne fage sannan daga ƙarshe alaihi salatu wassalam ya zamto mutane suna ta shigowa addinin Allah kasancewar duk wani tudu na kafirci da ke hana mutane shigowa addinin Allah an riga an baje shi an baje ɓangaren Yahudawa an baje kuma ɓangaren kafiran Makka wato Qurayshawa sannan Larabawan ƙauye su ma kuma an gama da su sannan daular Rum wacce ita kuma ta kasance tana gefe ne tana kallo to ganin cewa ga wani haske nan ya taso haske ilahiyi wanda ya sanya Larabawa kuma yanzu sun wuce a rinjaye su tunda wannan addini ya karfafi zukatansu ya kara musu jaruntaka ya kara musu kwarjini a idan duniya to sannan kuma ga taimako daga Allah to su kuma daular Rum waɗanda a wannan lokacin suna ƙarƙashin addinin Masihiya ne wato Kiristanci da suka fara ƙoƙarin kawowa hari don cin galaba to wannan ɗin ma duk da haka ba su cimma nasara ba annabi sallallahu alaihi wasallam tura sahabbai aka yaƙi a shekara ta 8 wato yaƙin Mu'uta sannan bayan haka ya sake tafiya da kansa a shekara ta 9 aka je aka yi yaƙin Tabuka kafin ya je kafiran sun gudu sun baji to bayan nan ne ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara a kowanne fage ya gama da yahudawa ya gama da mutanen makka sannan kuma ya gama da bangaren daular rum to wannan yasa kabilul larabawa ba su da sauran wani zabi in bana shiwa cikin wannan addini na musulunci to bayan wayannan abubuwa wato ayyukan da'awa da isar da aikin Allah subhanahu wataala ya tabbata da kuma gina mujtama sabuwa bisa asasi tabbatacce wato tushe tabbatacce na tauhidi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma tunanin cewa ya kamata yaji aikin haji tare da cewa a wannan lokacin alamu sun fara bayyana gare shi sallallahu alaihi wasallam na cewa lokacin komawa su zuwa ga mahaliccinsa yayi kasancewar dama abinda ya zo yi shine isar da aikin Allah to aikin Allah ya riga ya shiga kowanne fago kowanne fage kowanne lungu da sako na daular larabawa aikin Allah ya riga ya shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam wato an fara nuna mishi alamar lokacin komawar shi ga mahaliccinsa yayi saboda haka cikin shekara ta 10 annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai raka Mu'adh bin Jabal wato zai raka shi gefen gari haka a lokacin da zasu ban kwana ya aike shi zuwa kasar Yemen sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai Mu'adh hakika ya kusa da cewa bayan wannan haduwar da muka yi da kai to ba za ka sake haduwa da ni ba kuma kuma wata kil kai zaka wuce wata rana ta kusa da masallacin nan nawa da kuma kabari na sai na Mu'adh bin Jabal da yaji wannan sai ya fashe da kuka dan bakin cikin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuwa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam din ya fara din nan to haka Allah ya so ya faru haka ne ko ya faru domin Mu'adh bin Jabal sun da yi wannan tafiyar bai dawo garin Madina ba sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah ya so ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya'in itaciwar kiran shi zuwa ga Allah wato ya nuna mishi irin yadda ya ci nasara wajen kiran mutane zuwa ga hanyar Allah wacce akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan shekara 23 ana ta fama ana cikin wahala da dawainiya akan hanyar Allah Allah ya so ya tara mishi dukkan wato kabilun larabawa baki ɗayansu a wannan gari na Makka domin su karbi shari'o'i na addini da hukunce-hukuncensu daga gari sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki shaida daga gari su cewa lallai ya isar musu da wannan amana ta Allah subhanahu wataala kuma ya isar da risala kuma ya yi musu nasiha wato ya yi nasiha ga al'ummarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyanar da nufinsa cewa lallai yana so ya je aikin hajji a wannan shekara da haka mutane masu yawa suka iso garin Madina dukkaninsu suna so ya zama sun yi aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama sun koyi aikin hajji sun karɓa daga gari sallallahu alaihi wasallam kuma yadda Imam Muslim ya rawaito daga sirna Jabir bin Abdullah al-Ansari a cikin littafinsa ya Muslim babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam juz'i na 1 shafi na 394 mutane da yawa sun taru a wannan gari na Madina haka nan a ranar Asabar wato 26 ga watan Zulqa'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiri domin fita zuwa aikin haji kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ya kawo a cikin littafinsa Fathul Bari juz'i na 8 shafi na 104 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara gashinsa sannan ya shafa mai a gashin nasa sannan ya sanya kwarjallansa ya kuma yafa mayafinsa sannan kuma yayi takalili wato yayi alama ga ababen yankansa guda 100 domin ya fita da raƙuma guda 100 waɗanda da su zai yi hadaya a garin Makka sannan ya fito daga garin Madina bayan sallar azhar asiri su Zulhulaifa kafin sallar la'asar ya sallaci sallar la'asar raka'a biyu a nan Zulhulaifa sannan ya tsaya a nan ya kwana yayin da gari ya waye tarwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga sahabbansa cewa atanil laylata atin rabbi fa qala sallu fi hadha alwadi almubarak wa qul umratan fi hajjatin, yace wani mai zuwa ya zo mun a cikin wannan dare daga Ubangiji na, ya gaya mun cewa kai sallah a cikin wannan kwari na Zulhulaifa, wannan kwari mai albarka, kai sallah cikin shi, sannan ka ce umratan fi hajjatin, wato kai niyyar yin umra a cikin aikin hajji. Na haka Imam al-Bukhari ya karbo daga Sayyidina Umar al-Khattab radiyallahu anhu a cikin sahihuna su juz'i na 1 shafi na 207. To kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar a wannan rana, sai dai wanka wankansa na harama, sannan nana Aisha radiyallahu anha ta shafa masa turare a jikinsa da hannunta, sannan kuma ta shafa mishi a kayinsa da kuma jikin shi dai baki daya, a cikin turaren har da almiski, har sai dai zama ana ganin jajajen turaren fata a jikin gemunsa da kuma jikin fatar jikinsa, kuma a haka ya bar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanke turaren daga jikin shi ba, sannan sai ya sanya kwarjallansa ya kuma yafa mayafinsa, sannan ya sallaci azhar raka'a biyu, wato yayi qasr kenan, sannan yayi ya kururuta da aikin hajji, wato yayi niyyar aikin hajji da umra a nan inda yayi sallah, wato labbaika hajjan wa umratan, yayi kirani kenan tsakaninsu. Dama akwai sabanin malamai cikin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shin ifradi yayi ko tamattu'i ko kuwa kirani, mafi yawan malamai dai suna taruddudi ne tsakanin tamattu'i ko kirani sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Zulhulaifa ya hau kan raƙumarsa al-Qaswa'u, bayan ya hau kan raƙumar nan ma dai ya sake yin tarbiya, sannan sahabbai da ke tare da shi suka yi tarbiya tare da shi, shine labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, yana yi kuma suna yi, ya ci gaba da tafiya har sai ya zo dab da shiga garin Makka, sai ya tsaya a wani waje da ake kira shi Ziduwan, a nan ya tsaya ya kwana, sannan ya shiga garin Makka bayan ya sallaci sallar asuba daga waje. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga garin Makka sai ya yi wanka a asubahin ranar Lahadi 8 ga watan Zulhijja a shekara ta 10, ya yi kwana 8 kenan a hanya yana tafiya, ya fito daga garin Madina ranar 26 ga wata, ya kuma iso garin Makka ranar 4 ga wata, kaga shine cikin kwana 8 kenan yayi a hanya. To yayin da ya shiga cikin masallacin Harami, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi a ɗakin Ka'aba, bayan yayi dawafin shi sau 7, sannan ya zo yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, bayan sa'ayi bai yi aski ba a sannan, saboda abin kirani yayi niyyar yi, sannan sai dama saboda ya riga ya taho da raƙuman shi na hadaya, ya sauka ne a wannan lokacin nan a saman garin Makka a wannan wajen da ya kira shi Hajjun. Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya tsaya, bai dawo ya ci gaba da wani dawafi ba, sai dawafin aikin hajji a lokacin aikin hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci waɗanda ke tare da shi daga sahabbai cewa su sanya haramar su zama ta umra ce, wato wannan dawafin da suka yi na umra, to shikenan sai su je su si aski ya zama sun halattu, wato sun warware haramar su, za su yi tamattu'i kenan. Wanda kuma ya sanya taho da abin yanka, to shikenan zai iya yin kirani kuma yadda shi ma yayi sallallahu alaihi wasallam, yace su je su si dawafi a ɗakin Ka'aba, su zai dawafi tsakanin Safa da Marwa, sannan kuma sai je su aski, shikenan sun gama su yi umra, sai kuma su jiraci lokacin fita zuwa aikin hajji. To a lokacin sai ya ga abin yayi musu nauyi, saboda su sahabban shi radhiyallahu alaihim da yawan su da ba su taba yin tamattu'i ba, gaba ɗayan su ya abin da su sani tun zamanin jahiliya, aikin hajji kala biyu kadai suka sani, daga ifradi sai kirani. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarci su da yin tamattu'i, sai abin yayi musu nauyi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya musu cewa ni ma da a ce na fuskanci abin da nake ciki a yanzu, to lallai ni ma da a ce da tamattu'in zan yi, ba dan kuma na riga na taho da hadaya ta ba, yace ni ma da tamattu'in zan yi. Daga nan ne gaba ɗaya sai suka ji suka yi aski, ya zama tamattu'in suka yi, suka ji maganarsa kuma suka yi biyayya kenan. A cikin rana ta 8 a cikin watan nan na Zulhijja, shine ranar tarwiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi Mina, yaje sallaci azhar a Mina, ya sallaci al'asar ma a nan da kuma magariba da isha'i sannan ya wayi gari ya sallaci sallar asubahi ranar duka salloli biyar kenan sannan ya dan tsaya kaɗan bayan sallar asuba har sai da rana ta fito daga nan kuma sai ya wuce zuwa arfa da ya isa arfa sai ya tarar har an riga an yi mishi rumfa a wajen waje da ake kira namira inda a yanzu aka gina masjidun namira a wannan waje namira to ana annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mishi rumfa sai ya sauka a nan tasirin rana ta yi zawadi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni aka kawo mishi raƙumarsa ƙaswa'u aka ɗaura sirdi sai ya hau ya zo baɗan luwadi wato cikin kwarin da ke wajen a lokacin nan ga sahabbai nan sun kai mutum 124,000 ko kuma 144,000 gaba ɗaya su sun taru a gaban shi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikinsu ya yi huɗuba ya musu huɗuba wacce suke jami'a wacce ta tattaro abubuwa da yawa ga kaɗan daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan huɗuba ya ce ya ku mutane ku ji abin nan da nake gaya muku domin haƙiƙa ni ban sani ba wada ƙil ba zan sake haɗuwa da ku bayan wannan shekarar nan ta bana ba a wannan wajen har abada ba zan sake haɗuwa da ku ba daga yau ku sani cewa jinayenku da dukiyoyinku haramun ne akan ku kamar alfarman nan ta wannan rana ta arfa da kuma alfarman nan ta wannan wata na Zulhijja da kuma alfarmar wannan gari na Makka ku saurara haƙiƙa duk wani abu na al'amarin jahiliya yanzu haka ya faɗi ƙasa yana ƙarƙashin digadigan nan na taki shi haka nan jinayen da aka zubar da su na al'amarin jahiliya shi ma wannan duka abin zubarwa ne wato farkon wani haƙƙi na jini da zan ajiye shi shine jinin Ibnu Rabi'ata bin al-Harithi ya kasance wato shi abin shayarwa ne a cikin Banu Sa'ad sai ƙabilar Huzailu suka kashe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda wannan abin da ya faru ne a jahiliya to an jefar da wannan ya zama babu shi babu zancen shi mace haka nan ribar nan ta zamanin jahiliya ita ma abar yasarwa ce kuma farkon ribar da zan ajiye ta wato in yasar da ita ita ce ribar nan ta baffana Abbas ɗan Abdulmuttalibi kuma ya yi wannan duka abin jefarwa ne baki ɗayansa ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku tsoraci Allah cikin al'amarin mata domin haƙiƙa ko kun riƙe su ne da amana ta Allah kuma kun nemi halastuwar farjojinsu da kalmar Allah kuma haƙiƙa ko kuna da haƙƙi a kansu cewa kada su zaunar da wani a kan shimfiɗinku wani wanda ba kwa so ko wani wanda kuke ƙi kada ku zaunar da shi a kan shimfiɗinku idan suka aikata muku wani abu wanda ya shafi na alfasa ko kuma abin da ya shafi tawaye wato sun bijire muku gaba ɗaya to ku dake su amma duka ba mai kumbura jiki ba ba kuma mai karya ƙashi ba su ma suna da haƙƙi a kan ku shine ciyarwa da shayarwa da kuma suturarsu wannan ku yi musu gwargwadon yadda shari'a ta yarje muku kuma haƙiƙa na bar muku abin da idan kun yi riƙo da shi za ku tsira a bayana ba za ku ɓata ba har abada shine alƙur'ani wannan ya zo a cikin sahihu muslim babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam juz'in 1 tafin 397 yace ya ku mutane haƙiƙa ku sani cewa babu wani annabi da zai zo a bayana kuma babu wata al'umma da za ta zo bayan ku don haka ku saurara ku bauta wa ubangijinku ku sallaci sallolinku guda biyar sannan ku azumci watanku na ramadana ku ba da zakka daga cikin dukiyoyinku kuna masu daɗaɗawa da ranku yayin bayarwar ku bayar cikin daɗin rai kenan sannan kuma ku ziyarci wannan ɗaki na ubangijinku shine ɗakin Ka'aba ku yi biyayya ga ma'abota lamuranku su ne sarakunanku da masu mulkinku idan kuka yi wannan za ku shiga aljannar ubangijinku Ibn Majah ya ruwaito shi haka nan Ibn Asakir a cikin rahmatul lil alamin juz'i na 1 tafi na 263 Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su ya ci gaba da cewa haƙiƙa ko za a tambaye ku game da ni idan an tambaye ku game da ni me za ku ce sai suka ce za mu ce lallai haƙiƙa kai ka isar mana da aikin Allah kuma ka ba da amanar da Allah ya ce ka bayar sannan kuma ka yi nasiha ga al'ummarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga yatsansa haka sama yake nuni zuwa ga sararin samaniya yana cewa yana nuna mutane yana cewa ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida sai da ya faɗi wannan su uku ya kasance wanda yake isar da magana daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kuma ya kururuta da ƙarfi shine Rabi'atu bin Umayyah bin Khalaf to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan hudba ne to a wannan lokacin sai kuma wahayi ya sauka gare shi yana jingine da raƙumarsa aswaqu ana masa wahayi a lokacin sai Allah ya mishi wahayin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aya ta 3 a cikin suratul maida Allah ya ce a wannan rana ne akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku na musulunci wa atmamtu alaykum ni'mati sannan kuma na tabbatar da ni'ima ta akan ku wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarje muku musulunci ya zama shine addininku yayin da sayyidina Umar ya ji wannan aya ana karanta ta gaba ɗaya sai ya rikice yake kuka radiyallahu anhu sai aka tambaye shi me yasa ka kuka sai ya ce ai babu wani abin da za a ce ya cika face sai daga wannan cikar ba abin da zai biyo baya kuma sai raguwa daga tunda kuma Allah ya ce addinin musulunci ya riga ya cika daga kuma yanzu sai dai raguwa kenan haka ce kuwa ta faru addinin musulunci ya riga ya cika dokokinsa sun cika amma kwarjinin addinin kullum wato ƙasa yake a zukatan mutane mu mabiyan addinin sai ya zamto abinda Allah yake so a yi yawanci ba shi ake yi ba ana biyewa son rai da son duniya to bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hudubar ne sai yayi izini ga sirna Bilal al-Habashi radiyallahu anhu ya tashi yi kira sallah Bilal ya kira sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutane limancin sallar azhar sannan ana idar da azhar din sai ya miƙe kuma ya kawo la'asar ba tare da ya sallaci wani abu a tsakankanin su ba kamar yadda ake har yanzu nan a arfa a sallaci azhar da la'asar lokaci guda bayan zawali to bayan yayi wannan sannan sai ya hau kan raƙumarsa kuma ya zo ainihin gurin tsayawarsa a arfa Annabi sallallahu alaihi wasallam sanya cikin raƙumar tasa aswa'u wato yana dungurar dutsen arfa hanyar wucewar masu wucewa kuma yana gabansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla bai gushe ba a wannan wajen yana tsaye yana addu'a ga kansa da al'ummarsa har sai da rana ta faɗi bayan rana ta faɗi jajajen nan na rana gaba ɗaya ya ɓuya wato ya ɗan rumanya kaɗan sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya goyi Usama dan Zaidu radiyallahu anhuma a bayan raƙuma shi aswa'u ya ci gaba da tafiya har sai ya iso Muzdalifa da ya iso Muzdalifa anan sallallahu alaihi wasallam ya sallaci magriba da isha'i da kiran sallah ɗaya da kuma iqama biyu ba da kiran sallah ɗaya da aka kiran sallar magribar sai aka sallace ta sai aka ba kira sallar isha'i ba kawai miƙewa aka yi iqama ita ba aka sallace ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallaci isha'i baya wannan sallah ta magriba da isha'i da yayi bai sallaci komai a tsakankanin su ba sannan sai yake shingida ya kwanta sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba a wannan daren har sai da alfajir yake to Annabi sallallahu alaihi wasallam sallaci sallar alfajir wato sallar asubahi sannan sai da gari yayi sha yayi haske sosai gari yayi haske sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya hau kan raƙumarsa aswa'u yanzu wani waje da ake kiran shi mash'arul haram a nan a Muzdalifa a nan ma ya fuskanci al-qibla ya yi addu'a ya kira sunan Ubangiji ya girmama shi ya yi kabbarori da hailaloli ya kuma kaɗaita Ubangiji bai gushe ba yana tsaye a gun yana addu'a har sai da gari ya yi jajajajin sosai sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunkuɗa daga Muzdalifa ya koma zuwa Mina tun kafin rana ta ɓullo a lokacin kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya a bayan shi sai ne sayyidina Fadl dan Abbas radiyallahu anhuma ya ci gaba da tafiya har sai da ya iso badan Muhassir to anan ne sai ya juya kaɗan sai ya bi hanyar nan ta tsakiya wanda suke fita zuwa Jamratul Kubra ya ci gaba da tafiya har sai da ya iso ita jamra din ba suke kusa da bishiya domin a wani lokacin akwai wata bishiya a kusa da babbar jamra wannan jamrar babba ita ake kira jamratul aqaba anan kuma ana kira ta jamratul ula annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa jifa bakwai da tsuko da tsakon kwani kwaya bakwai yana yin kabbara yayin jefa kowace tsakuwa tsakon kwani ne kanana haka ba su wuce tsakon kwanin jifa ba kuma yana yin jifa ne daga cikin wannan kwarin da ke kusa da gun jifa din bayan ya gama sai ya juya zuwa wajen da ake yanka dabbobi yanzu to anan wajen ne ya soke raƙuma guda 63 daga cikin guda 100 da ya zo da su ya soke guda 63 ɗin da hannunsa mai albarka sannan ya ba wa sayyidina Ali radiyallahu anhu wukar ya rike shi kuma ya soke masa sauran guda 37 shine cikon guda 100 kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tara yayi tarayya da sayyidina Ali radiyallahu anhu a cikin wannan hadaya da zai yanka sannan ya umarni a yanko mashi tsoka daga kowace raƙuma daga cikin raƙuman nan guda 100 da ya soke gaba ɗaya aka yanko tsokokin aka tara su duka a cikin wata tukunya aka dafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci daga naman ta da shi da sayyidina Ali radiyallahu anhu suka ci daga naman kuma suka sha daga roman wannan yankan da aka yi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake hawa kan raƙumarsa kaswa'u ya tunkuɗa zuwa ga ɗakin Ka'aba wato ya koma garin Makka kenan a nan garin Makka ne ya yi sallar azhar sannan ya iso inda ake shan ruwan zamzam a nan ne ya tarar da danginsa Banu Abdul Muttalib suna shayar da mutane ruwan zamzam a nan gun yake ce musu inza'u Bani Abdul Muttalib falala an yughallibakum an-nas ala siqayatikum lanazatu ma'akum yace ku janyo ruwa ya ku ya'yan Abdul Muttalib ku ja ruwa ku ba wa mutane su sha ba dan kada mutane su rinjaye ku akan wannan aikin shayar da mutane ruwan zamzam da kuke yi ba da na zo na yi tarayya tare da ku amma in an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ja to kowa ma zuwa zai yi zo ya ja yace amma dai ku ci gaba da yi to wannan yana daga cikin aikin da aka keɓanci iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam to makusantan shi su ne waɗanda shayar da ruwan zamzam yake hannunsu kamar yadda kuma makullin Ka'aba yake hannun Banu Abdiddar to a lokacin ne suka ci ko guga har yanzu a yanzu nan a lokacin da suka ci ko guga da ruwan zamzam din suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sha kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga Sina Jabir dan Abdullah al-Ansari a cikin Sahih Muslim hadisin yana nan juz'i na 1 shafi na 397 da na 398 zuwa na 400 ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ranar yanka ke na ranar 10 ga wata ya sake yin huduba ranar 10 ga wata wato yayin da rana ta daga a lokacin nan ya hau kan wata alfadara aka mai ruwan toka-toka sai da Aliyu radiyallahu anhu yana rike da linzamin alfadarar mutane kuma suna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsaye wasu suna zazzaune shi ma dai Abu Dawud ya ruwaito a cikin babin da yake magana akan yawmun nahari juz'i na 1 shafi na 270 a cikin sunanu Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita a cikin wannan hudubar sashen abin da ya faɗa a jiya ranar Arfa Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Abu Bakrata kaɗan daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan ranar ga wasu daga cikin abubuwan da ya faɗa yake cewa hakika zamani ya juya kamar dai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasai shekara watanni 12 ne a cikinta akwai watanni 4 na alfarma guda 3 a jajjere suke su ne zulƙada da zulhijja da kuma al-muharram sannan sai kuma rajab mubar wanda yake tsakanin watan jumadal akhira da kuma watan sha'aban wato rajab kenan sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi mutane yayi tambaya yace wanne wata ne wannan Abu Bakar ta yace sai muka ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzon sa ne ya sani Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiru har sai da muka yi amanin ko ne ambaci wannan watan da sunan da wani sunan da ba mu san shi da shi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan ne watan Zulhijja ba muka ce kware ko shine ya rasulullahi sai sannan sai zaki cewa shin wannan gari ne wannan sai muka ce Allah da manzansa ne ya sani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru har sai da muka yi tsammanin ko zai ambaci garin Makka da wani sunan da ba mu san shi da shi ba sai ya ce Al-Aysatul Balda shin ba garin Allah din nan bane garin Makka muka ce kware ga shine ya Rasulullah sai zaki cewa fa ayyu yawmin hadha shin wannan rana ce wannan rana ne wannan sai muka ce Allah da manzansa ne ya sani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru har sai da muka yi tsammanin ko zai ambaci wannan ranar da wani sunan da ba mu san shi da shi ba sai ya ce a dan sai yawmun nahar shin ba ranar yanka ba ce wannan mun ce kware ku ita ce ya Rasulullah sai ya ce to daga yau ku sani cewa jinayenku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gare ku kamar dai alfarmar wannan wurin na yau da kuma alfarmar wannan garin naku na Makka da kuma alfarmar wannan watan na Zulhijja sannan sai ya ce musu hakika za ku haɗu da ubangijinku kuma zai tambaye ku game da ayyukanku don haka ku saurare da kyau kada ku dawo ku zama batattu sashenku yana saran wuyan sashe daga cikinku da kada ku rika kashe junanku shin na isar ku da aikin Allah suka ce kware ku ya ma aikin Allah yace to ya Allah ka shaida ko kuma daga cikinku wanda ya ji ya isar wa wanda baya nan domin da yawa wanda aka isarwa yakan riƙe abu ya fahimce shi fiye da wanda ya ji abu a wata ruwayar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi wannan hudubar yace ku sani cewa babu wani mai laifi da zai daure bi face akan kansa wato babu wani wanda zai dauki laifi kuma ya ci arama akan ɗansa haka nan babu wani ɗa da zai dauki laifi kuma ya ci arama akan mahaifinsa hakika shedan ya riga ya fidda tsammanin cewa ba za a bauta mishi ba a wannan garin nan naku har abada ba za a sake bauta mishi ba sai dai zai kasance zai samu biyayya cikin ƙananan abubuwan da kuke renawa na daga ayyukanku har sai wannan ya yarda da shi wato zai zamto kuna aikata ƙananan abubuwa da kuna ganin kamar ba laifi ba ne shi kuma shedan da wannan ɗin zai ji ya gamsu cewa duk da dai ba za a dawo a biye mishi ba abu san rai a bauta wa gumaka to amma kuma matukar ana aikata waɗannan abubuwan to shedan zai rika ji a ransa cewa an mishi biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a yamu tashrik a cikin wannan gari na Mina ko kuma a wannan fili na Mina yana gaya wa mutane manasik wato ayyuka na aikin hajji da kuma guraren ibada na aikin hajji yana kuma sanar da mutane shari'o'in addinin musulunci yana kuma ambaton Allah yana kuma tsaye da sunnoni na shari'a bisa milla ko kuma hanya ko addini na Annabi Ibrahim alaihi salam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana share duk wani gurbi na shirka da kafirci da bautar gumaka da alamomin ta na da a cikin sashen waɗannan ranaku na yanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki yin wata huduba wanda ita ma Imam Abu Dawud ya rawaito shi da kikkiawan isnadi ta hanyar Sarra'u ƴar Nubuhan take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba a ranar a cikin ranakun yanka sai yake cewa alaysa hadha awsadu ayyami tasriq shin wannan ba yace akankanin ranakun yanka ba to a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu huduba bayan wannan tambayar da yi to a ranar rana ta biyu wato ita ce rana ta 13 kenan ga watan Zulhijja Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga garin daga wajen Mina din nan ya haje da ya sauka a Kaifu Bani Kinana a kusa da garin Makka ya tsaya a nan haje da ya ƙasa wuni har zuwa dare sannan a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar da al'asr da magriba da isha'i sannan ya kwanta ya danyi bacci sannan kuma ya sake hawa abin hawansa har sai da ya je ɗakin Ka'aba ya yi ɗawafin ban kwana dama kuma ya riga ya umarci sahabbai su ma su je su yi ɗawafin ban kwana yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama duka manasik nashi wato ayyukan aikin hajji sannan sai ya sake hawa abin hawan shi ita ce Kaswa'u wani raƙuma mai albarka ya juya zuwa garin Madina mai tsarki to bayan dawowa garin Madina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar da wani sabon abu kuma kasancewar daular Rum daula cewa da suke ji da girman kai sun kasance wato sun ƙi su ba da haƙƙin makwabtaka ga daular musulunci wannan girman kan nasu ya kai su ga duk inda suka ji labarin wani sarki daga cikin sarakunan Larabawa ya karba addinin musulunci sai je su kai mishi hari to har dai suka kashe wani da ake kiran shi Firwatu bin Amr al-Juzami wanda ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi yana kula da wani waje da ake kiran shi Mu'an wanda gun yana kusa da iyakokin daular Rum ne to ganin wannan taurin kai da suka yi da girman kai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shirye wata runduna ta musamman a cikin watan Safar shekara ta 11 bayan hijira sannan ya sanya sarkin wannan rundunar ko kuma komandar rundunar shi ne sayyidina Usama dan Zaidu dan Harisatu radiyallahu anhuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa in ya fita ya je da dawakan shi da rundunar shi har sai ya kai kan iyakar daular Rum domin aji a tsorata su har sai ya taka kasar Palestine wanda kasar Palestine nan a lokacin nan tana iyaka da iyakokin daular Rum a yi haka ne domin a razana Rumawa kuma domin a ƙara tabbatarwa da duk wanda ya shigo addinin musulunci cewa addinin yana da ƙarfin da in Allah da mutum zai samu kariya ba tare da wani tsoro ba to a lokacin sai wasu daga cikin sahabbai suke magana game da jagoran rundunar saboda wai shekarun shi sun yi karanci Usama bin Zaid a lokacin nan an ce shekarun su tsakanin 17 zuwa 18 ko 19 bai kai dai shekara 20 ba a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle su ya ce musu idan kun yi suka game da sarautar da shi da nayi a kanku to ai dama kun kasance kuna yin suka game da mahaifin shi ma tun farko kuma ne muku rantsuwa da Allah hakika mahaifin shi Zairu dan Harisatu wato yana da hali da kuma yanayi irin na shugabanci kuma hakika ya kasance yana daga cikin mafiya soyuwar mutane zuwa gare ni kuma shi ma wannan dan nan nasa yana daga cikin mafiya soyuwar mutane zuwa gare ni bayan mahaifin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Usama sosai wannan Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin babu ba'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama ta juz'i na biyu shafi na 612 a cikin Sahih al-Bukhari to da suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmomin yabo game da Usama da mahaifin shi shikenan kuma sai mutane suka zuwa suna shigowa cikin rundunar ana ta yin shiri aka zo dai gaba ɗaya dai aka taru sosai a dab da garin Madina aka taru sosai runduna ta taru to sai dai labarin da suke samu na jinya ko rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne ya hana su fita suna jira su ga me zai faru game da jinyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayin da da'awa kira zuwa ga addinin musulunci ya zama ya kammala bisa kyakkyawan yanayi da sai kuma alamomin bankwana da duniya wato bankwana da wannan rayuwar ta duniya suka fara bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa a aikace da kuma a cikin furucinsa ana gane cewa kamar yana yin bankwana ne da mutane ma baki daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a duk kowane wata na Ramadan yakan yi itikafi tsawon kwana 10 amma a wannan shekarar sai ya yi itikafi kwana 20 sannan mala'ika Jibrilu yakan zo mishi a duk shekara suka yi musaffar alqur'ani shi da shi su yi tukuri na kwana 10 nan to amma a wannan shekarar sai gashi mala'ika Jibrilu ya zo mishi har sau 2 suka yi tukurin da kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan alama ce ta cewa ajalin sa yayi kuma sannan a cikin hajjin bankwana din nan a cikin hudubar da yayi ya gaya wa mutane cewa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadha almawqif abadan sai ta kira ni ban sani ba watakil ba zan sake haduwa da ku bayan wannan shekarar a wannan wajen ba zan sake haduwa da ku ba har abada sannan lokacin da ya zo jamratul aqaba yana cewa mutane khuzu anni manasikakum fala alli la ahujju ba'da ami hadha sai ta kurki manasik wato guraren ibada na aikin haji ku riƙa daga gare ni domin haƙiƙa ina tabbatar muku da cewa ni ba zan ƙara yin wani aikin haji ba bayan wannan shekarar nan tawa sannan bayan nan sai ga suratul nasri ta suka gare shi a tsakiyar ayyamut tashriq wato a cikin kwanakin nan na yanyanan nama tun daga kamar kwana na 14 11 12 13 a wayannan kwanakin sai gashi suratul nasr ta soka gare shi to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam kasance ya fahimci cewa kamar ubangiji yana mishi kamar ta'aziyar kansa ne a farkon watan safar shekara da 11 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita zuwa ga dutsen Uhud filin nan na Uhud inda sahabban shi suka yi shahada